kaɗan daga cikin abubuwan da muka tsakuro muku a duniyar Bollywood. Yanzu daga dukkan alamu ba maza bane kawai ke fina-finan da ke tattare da jarumta da haɗari a Bollywood. Jarumai mata a Bollywood su ma sun fara nuna bagintarsu a waɗannan fannoni, kuma sun amana da wannan sabon fannin da suka fara ɗauka. Kamar wanda Shahida Kapoor ta ɗauka a fim ɗinta na Bagi, kuma gashi yanzu Deepika ita ma ta ɗauka a fim ɗinta na The Return of Xander Cage. Yanzu waɗannan mata su ne jarumai irin waɗannan fina-finai masu tattare da nuna bajinta da tunkaran haɗari bagatatan a Bollywood. Bugu da ƙari, akwai Shana Keys kamar yadda ita ma ta ba mara ɗakunya a fim ɗinta na Akira. Ta irin nan kuma ga sabon fim ɗinta na Force 2. Shana Keys dai a shirye take ta yi fiye da abin da ta yi a fim ɗinta na Akira a can baya. Akwai faɗace-faɗace, irin motoci da harbe-harbe da manyan bindigogi duk a cikin wannan sabon fim ɗin, da kuma aka tambaye ta shin da wace mace take ganin cewa za su yi wannan fim ɗin tare, ba ta yi wata tantama ba sai ta ambaci sunan Deepika. Ta ƙara da cewa hatta ma faɗa na kung fu, wato na Chinese, shi ma ba a batta a baya ba, tana da ƙwarewa akai ƙwarai. Bayan ganin kaɗan daga cikin fim ɗinta na Return of Xander Cage, mun tabbatar cewa ta ba mara ɗakunya.